ɓangaren ƙwallon ƙafa tsakanin club da club domin gwajin 'yan wasa kafin tunkarar league na ƙasashe daban-daban da ake shirin farawa a watan Agusta mai kama na shekara 2017. A yau ɗin ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa da dama za su fafata a tsakaninsu. Ga wasu kaɗan daga cikin wasannin da za a fafata a yau ɗin: ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Wigan Athletic za su fafata da Liverpool da misalin ƙarfe 7 na yammaci a kusurwar Najeriya. A Rosa kuwa za su fafata ne da Deportivo da misalin ƙarfe 6 na rabi na yammaci a kusurwar Najeriya. Nijar Malaga za su fafata da Sheffield United ne suma da misalin ƙarfe 6 na rabi a kusurwar Nijar. Kamar Sparta Praha za su fafata ne da Blackburn Rovers da misalin ƙarfe 3 na yammaci a kusurwar Najeriya. Roma za su fafata da Salzburg suma da misalin ƙarfe 3 na yammaci a kusurwar Nijar. Kamar da kasar Italy har ila yau PSG a wasannin suka buga na sada zumunci tsakaninsu da gudan Paris FC sun tashi kunnen doki 1-1, inda Sporting Braga suka tashi Chargers 1-1 tsakaninsu da National. Indonesia kuwa suna ɗan kusa da shekara 19 suna fafata ne da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Espanyol a yanzu haka, inda a yau ɗin a ɓangaren sada zumunci tsakanin ƙasa da ƙasa ƙasar Thailand suke fafata da ƙungiyar ƙwallon ƙafa da ƙasar Korea. Idan muka dawo abin da ya ɗauki hankalin jama'a a yanzu haka a ɓangaren ƙwallon ƙafa, musamman saye da sayarwa ƴan wasan ƙwallon ƙafa na duniya, ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid ta kammala sayen ɗan wasan tsakiya daga ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Betis mai suna Dani Ceballos a kan kuɗi Euro miliyan 18. Barcelona ta cimma yarjejeniya da Benfica a kan sayen ɗan wasan baya na Benfica mai suna Nelson Semedo ɗan shekaru 23 da haihuwa. Watford ta saye Nathaniel Chabola daga ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Chelsea, inda zai rattaba mata hannu na tsawon shekaru 5 masu zuwa. Ita kuwa Manchester City da Real Madrid sun jera sahu ne don ganin sun sayo ɗan wasan na mai suna Mbappe daga ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Monaco. Real Madrid ta saka fam miliyan 60 na mai tsararra gane ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United David De Gea. Juventus na ƙoƙarin shan gaban Manchester United da Arsenal wajen sayen Nemanja Matic daga ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Chelsea. Daga ƙarshe ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Chelsea da Liverpool suna takara wajen sayen ɗan wasan gaban ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Borussia Dortmund mai suna Emre Aubameyang. Huta lafiya.